Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Amurka za ta samar da ƙarin taimakon tsaro ga kasar Ukraine, inji babban jami'in shirya sanar da dabarun tsaron kasa John Kirby, yana faɗa wa muryar Amurka a wata hira a jiya Juma'a. Da aka tambaye shi ko Washington za ta saurara wa kashedin Rasha na kada ta aika makamai masu linzami na kariya na zamani na Patriot ko kuma ta yi kasadar ganin mummunan sakamako, sai ya ce Rasha ba za ta nuna wa Amurka abin da za ta yi ko kuma wata ƙasa ta nuna wa Amurka irin taimakon soja da ya kamata ta bai wa Ukraine. Jami'in ya ce Washington ta haɗa kai da Ukraine, suna magana kusan a kulli yaumin akan irin bukatu da suke da ita, kana ana tabbatar da ganin an biya mata bukatunta. Kirby ya ce Washington ta mai da hankali akan ganin Ukraine ta yi galaba a fagen daga ta kowace hanya da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ke muradi. A jiya Juma'a, Prime Minister Japan Fumio Kishide ya yi nuni da China da Korea ta Arewa a matsayin barazana ga yankin, lamarin da ya kai ga garan Babul a dabarun sojojin kasar, ciki har da kashe kuɗi da sayan makaban kariya masu cin dogon zango. A wani taron manema labarai a birnin Tokyo, Kishidi ya ce yanayin tsaro a kewayen Japan ba shi da kwanciyar hankali, a don haka gwamnatin sa na nazarin ganin ko shirin kare kanta zai kawar da wannan barazanan da kasar ke fuskanta bisa ga karfin abokan adawar ta da sabbin hanyoyin fada. Ya ce bayan gudanar da wani atisayi na hakika, an tabbatar da cewa sojojin tsaron Japan ba su isa ba. A karkashin wannan sabuwar dabarar, Prime Minister ya ce Japan a cikin shekaru biyar masu zuwa za ta aiwatar da wani shiri na sama da dala biliyan 320 na ƙara ƙarfin sojojinta, inda kuɗin da ake kashewan zai kasance kashi biyu cikin 100 na yawan kayayyaki da ƙasar ke samu nan da shekarar 2027. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a jiya Juma'a ya jagoranci kaddamar da ofishin kula da harkokin China na ma'aikatan harkokin wajen Amurka, wanda aka fi sani da China House, don gudanar da gasar Amurka da Beijing. A cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar, ta ce ofishin zai sa ido ne akan manufar shugaban Amurka Joe Biden na buɗaɗɗen tsarin ƙasa da ƙasa na bai ɗaya da kuma tsarin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka kan ƙasar China. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce ofishin na China House yana da muhimmanci ga ajandar zamani na Blinken, wanda yake bunƙasa ta da fasaha da kayayyakin aiki da albarkatu don aiwatar da manufofin Amurka game da ƙasar China a cikin shekaru goma masu zuwa a matsayin ƙalubale na ƙasa da ƙasa mafi tsarkakiya da muke fuskanta. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce sauyin yanayi shine ya haddasa ɓullar cutar kwalera da ba a taɓa gani irinsa ba a duniya a wannan shekara. Akalla kasashe 30 ne aka bayar da rahoton bullar cutar mai saurin kisa a bana, kusan kashi 3 fiye da yadda aka saba gani. Philip Barbosa shine shugaban tawagar WHO kan kwalera da cututtuka masu yaduwa. Ya ce akasarin barkewar cutar kwalera sun zo ne a daidai lokacin da ake samun munanan sauyin yanayi, kuma a bayyane yake sauyin yanayin ya shafe su kai tsaye. Babu alamar lamarin zai sauya cikin sauri. Hukumar kula da sauyin yanayi ta duniya ta yi hasashen cewa yanayin sanyi a kan teku da ake kira La Nina zai ɗore har zuwa ƙarshen wannan shekara. Tsarin wanda ke sanyaya saman ruwan teku ana sa ran zai ci gaba da gudana har zuwa shekarar 2023, hakan kuma zai tsawaita fari da ambaliya da ƙaruwar guguwa. Yayin da Amurka ke marhabi da shugabannin Afirka a birnin Washington DC domin gudanar da wani taro a wannan mako, an mayar da hankali akan tarihin yancin kafofin yada labarai na kasashen da dama.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ya gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an gwaye gari lafiya da goma ta ci lafiya
lafiya kallo alheri ya wuri da ku
lafiya lau barka da ganin asabar
eh
yin karshe a shekara ta 2022
haka
da shi masu godiya
gaskiya Allah ya bamu da rabu da lafiya mu
godiya kuma kamar da muka tallata
eh
ai kan mun saya da tsada
kware kuma an sai da bana
mun saya da tsada baba wai
kwani kace
eh to agency za mu mutu
na'am
za a bi ta kasa ne daga zuwan su duk inda aka kai inda muka tsaya yau mako mai zuwa za mu ci gaba da
abin da bature ce first come first serve
wa first come first serve inda aka tsaya a shekara ta kare shikenan sai kuma badi
eh badi
yawa to bari mu kamar yadda muka sanar yau ra'ayi ne daga bakin mai shi
haka
to za mu saki layi domin jin gaishe da labarai da suka dauke hankalin su da kuma labarai kamar yadda aka aika mana da fili ga doki
gaskiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOA Hausa eh sunana Salisu Tankari ma'aikacin radio a nan jamhuriyar Niger jahar doso bundumar dogon dutse a gaskiya shirin ranku suna birge ni musamman ni ma dai shirin da ya fi birge ni shine na bafin latani da kanuri wato shi villaci ya yi jira abin ya gade ba a zo ba aka kawo kuɗin na mari ya daddaba mu dpo mari villaci ya ce to an tawo a ba da kudin shi ya gaji da ziratai to wannan labarin ya bani dariya sosai Allah ya saka muku da alkhairi kuma kuna kokari sosai wannan shiri naku Gris Alkhairi Abdu Yakubu Makeri ubangiji Allah ya kara muku karfin gwiwa da kuma hakuri da kuma yadda kuke nishadantar da mu da wannan shiri mun gode Allah saka alkhairi sako daga Salis Sankari Rado Farhan a nan tsakke birnin Dogon Luci jahuriyar Nijar
assalamu alaikum BOA Hausa suna na Shamsuddin Ibrahim Malamfashi jihar Katsina a Najeriya da farko ina gaida mai gidana Abbas Danjuma Zata da iyalansa ina gaida abokina Zahaddin Lawal Sarkin Tsafta Daura Abdulmajid Yawo Umar Bajo Bajo Hafiz Surajo Sandamu Abdullahi Aliyu Daura Salawa Data Daura da sauran dukkanin abokaina na GPSS Daura 2002 ina gaida abokina Ismail Umar Kings ina gaida Jamil Mutala insha Allah Malamfashi ina gaida Abdullahi Sada Ali Malamfashi Kamaluddin Umar Malamfashi ina gaida matata Aminatu Al-Mustafa Malamfashi ina gaida Malam Haruna mai wankin hula Malamfashi Alhaji Abdul Basiru Malamfashi Malamfashi ina gaida Abdul Basiru Miranda Malamfashi da sauran dukkan uwan abokan arziki Assalamu alaikum mai magana Shamsuddin Ibrahim Malamfashi
Assalamu alaikum rahmatullah Grace Alheri Abdu ina kwaya ina gajiya ya aiki a gaskiya ina jin dadin shirye-shiryen ku wannan shiri da kuke yi ubangiji Allah ya kara haɓaka gidan bidiyon ku ya kara sanya muku albarka da kuma ci gaba da zaman lafiya sunana Sabiu Lawal ina magana da ku daga Katsina State Kankara Local Government bayan haka ina gaida mamata Hajiya Sa'adatu da Alhaji Lawal da kuma kakana Malam Musa na iyara mai almajirai da yayyena kamar Muttaka Lawal Ma'ini Lawal Basira Lawal Wasila Lawal Basira Lawal da kuma Lauratu Lawal da ƴaƴan yayyena baki ɗaya sannan ina gaida kanwata Asiya Haru Asiya Murtala da Hadija Haruna Mani Kankara da Uzaifa Haruna Mani Kankara da sauran bayan Allah waɗanda suke abokanaina da dukkan abokanaina waɗanda muke koyarwa da su a King's Children School Kankara ina masa fatan alkhairi Allah ya zaba mana abin da ya zama alkhairi amin nagode mu huta lafiya ina jin dadin sauraron ku daga Sabiu Lawal bakin nan Ankara
Assalamu alaikum mu BOA Hausa mai magana Aliko ta kafinta daga nan Yalwan Ginda Fati karamar hukumar Barik Gazar Plateau da farko wannan ne ka sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Bashir Tela lafiyan bare bare sai Adam Yusuf Basa Jar Plateau akwai Nazifi Ibrahim Urgan Malam Shagari akwai Jamila da Fatima kan Ado Salati goma ga Annabi Rijau akwai Hussein Dangote karasuwar jihar Yobe akwai Salihu mai shinkafa son akwai Lawal bin Hambali MT Tal Silva Sokoto akwai Haruna Bibi Wai Karmasuwa akwai Ibrahim Dafulani a yari akwai Kadura Digaga Dafulani Wardi da JT Love Jikanduna akwai Malamu Kura garin Sarkin Noma akwai Ayuba Isa garin Sarkin Noma akwai Ilyas Yakubu Digawa akwai Ibrahim Yazdi Kusfa Zaria akwai Bashir Mamman dan Inna Kadisau akwai Haya Danno Azare akwai Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi akwai Alhaji Kabiru Fiyarwo tare da matansa a gindan Akwati akwai Umar Garu da matansa Hawwa a gindan Akwati akwai Alhaji Babaji a gindan Akwati ina gaida surukana Hajji Ahidna a cikin garin Yalwan gindan Akwati da matana Maimuna nagode BOA Hausa tashi lafiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Shafali kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Radio BOA barkanku da aiki filin abari ya huce da fatan gabaki ɗayan ku karkace ma'aikatan BOA kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin a gaskiya babu wani shirin ku na BOA wanda suke yi gabaki ɗaya wanda baya burge ni gabaki ɗaya shirye-shiryen nan ana tsaro ta saboda gidan radio ne wanda ta san abin da take yi saboda haka mu masu sauraron BOA ba abin da zamu ce sai dai mu yi muku fatan alheri da irin gudumawa da kuke bawa talakawa in na siyasa ne kuna ciki in kuma na arhini ne kuna ciki in na jin dadi ne duka kuna ciki in kuma an koma filin a bari ya huce ga gindiya sarauniyar miyango alheri grace audu gata kuma ga baba ya ko makeri ta zo ta kama shi ta rike tamkar kaman wanda ta haife shi to kaga kuwa in ana samun shugabanni suna irin wannan riko na masu ba da rahoto a duk inda suke to sun kai matsayin da za a jinjina musu game da kari gashi kuma kun samu shugaba wanda ya san abin da ya kamata kuma wanda ya san abin da shi yake yi Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto Allah shi kara mana lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wannan kasa namu Najeriya ga zabe na zuwa muna roko Allah Ubangiji Sarki mai kowa mai komai ya ba mu shugabanni na gari masu jin tsoron Allah masu kuma tausayawa talakawan su Allah ka sa wannan zaben da za a yi mu yi shi cikin lafiya da koshin lafiya ni mai magana Shafali kashin magaji danya Musa a kuma jahar Nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin Kefi da fatan za mu gama cikin koshin lafiya Allah ka sa mu yi shekara lafiya mu ga shekarar nan ya kare mana lafiya mu gani har na badin badada assalamu alaikum nagode ku gama lafiya
assalamu alaikum warahmatullahi ni ne sai Hausa ina muku ta kare da batun kuna lafiya duka ya gurin ku gaba ɗayan su tun daga dakatar ɗinku zuwa ɗankanin ku ina yi makowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allah shi ƙara muku lafiya ya ƙara muku wasila kuma Allah ya ɗaukaka wannan gida radiyo mai taron albarka ni dai ina son shiga cikin wannan gasa da ake kwanci wannan gida na ku mutane albarka amma ina so a aiko mani da program program ne ke so na ku wanda dukkan ga abin da ake yi kuma ga yadda ake yi zan samu yi wa'ina shiga cikin al'umma annabi da fatan da kuna cikin ƙoshin lafiya a huta lafiya assalamu alaikum
assalamu alaikum VOA Hausa ina muku fatar alheri to ni dai labarin da yafi burge ni a cikin labarun da kuka bayar shine na wannan da aka aika sai da naira 50 sun guda biyu daya aka ce sai ko sai daya kuma ya so waina daga ƙarshe dai sai ya zo ya kasa rarraba wai ciwon shi ya rasa gane wace naira 50 ce ta ko sai wace ce kuma ta waina ina gaida na Kabiru mai sayar da kayan wuta Nasara Arkilla Sokoto da Nasi mai anguwa da kuma baba nayi director Mandubala Arkilla Sokoto mai magana Sanusi Umar Arkilla Lee Awo Sokoto
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh biya Hausa ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Khalid daga nan garin Funtuwa dake jihar Katsina a tarayyar Najeriya wato shirye-shiryen ku suna burge mu suna kayatar da mu ga nishadantarwa ba mu kadai ba har zuwa daliban da muke koyawa a cikin makarantun mu kukan ba su irin wayannan labarai domin hankaltar da su kan wasu dabi'u da suke aikatawa da nufin ko Allah ya fasu gyara a gaskiya labarin ku da ya burge na wannan shekarar bai wuce labarin da aka aiki wannan yaro ba Bakano wanda a dan Hadeja da wata mata ta aika yana mata aiki a cikin gidanta ta aike shi so mata tarugun naira 50 albasa 100 naman 700 ta Jalisaf Abubakar take so ya so mata gabaki daya a ƙarshe ta rubuta mashi total kudin sun kama 1,200 DJ sai wayannan kayan miya da nama da komai ƙarshe dai bai so wannan total ba yanin giyawo a kasuwa yana neman total to har dai mutum ta dawo ba a wannan girki ba bayan ya dawo gida yana kuka da ce mai lafiya ya ce shi fa ya so komai da komai amma dai abin da ya rage bai so ba shine total wannan labari gaskiya ya burge ni sosai kuma ya fadakar da ni akan mutane in za su yi abu su rika danganta abin da majibancin abin ba wanda bai san abin ba.
Assalamu alaikum VOA Hausa, ina gaida duk lahirin ma'aikatan VOA. Sunana Aminu Lawal Usaini, tsohon ma'aikacin NIPS a Jos. Na gaida mamana da ke Jos a gangare, Hajji Yafa Tuhasa. Na gaida duk ɗan uwanta dangin nono. Na gaida sauran ƴan uwa da suke garin Jos, wanda muka yi aiki da su a Justirolin Company. Na gaida Alhaji Sule Waziri Nauyi Tailoring Service da sauran abokanai da suke Jos. A Bauchi na gaida abokina Umar Yugul da Malam Dalhatu Usman da kuma Umaru Gisko. Idan na dawo nan Kaduna, na gaida iyalina matata Aisha da ‘ya’yana Adam da Amina. Idan na wuce Zaria, na gaida al’ilahirin duk ‘yan uwana da suke anguwan Fatika, duk na gaishe su. Wato ni abin da ya fi bani dariya shi ne driver nan da ya ɗauki mai gidan shi suna tafiya, wanda yake yawan tsangwamar shi mai gidan ya tsaya ya ce yana so zai yi fitsari. To bayan ya tsaya yana fitsari, driver nan ya fito kawai sai ya ruga a guje, kuma ga shi jeji ne. Mai gidan ya juya yana kallon shi, ya ga direba ya fulle a guje, to shi ma kawai sai ya rinta ya bi shi a guje. Suna gudu yana gudu, direba ya je can yana bi shi yana bi shi ya kawai sai ya je can ya tsaya ya juya ya ce mishi yaya me ka gani, me yasa kake gudu? Sai ya ce ni kawai ai na jiji gaji ina ne kawai, na gaji ne, sauransu kawai. To wannan shi ya ban dariya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOA Hausa, fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Da farko dai sunana Amira Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa. To haƙiƙanin gaskiya wannan shiri yana nishaɗantar da mu, yana samun farin ciki a lokuta da dama idan muka saurari sama bamcika bisa ɗin wannan shiri ba. Kuma akan batun labarin da ya fito ne kayata da ni, to nima labarin da ya bukata da ni akwai labari da wani miji ya zo ya kawo mata su kyauta ya ba ta a cikin kwali ba tare da ta san ko menene ba, ita kuma ta dauka ta bada da ƙarfi, kuma take dana sanin abin da zai wannan labari ya kayatar da ni. Kuma na so mu yi gaisuwa ta ga mutane kamar Umar Babangida, Sabon Gida, Isa Lawal Girgir, Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki, Comrade Hassan Hamdu Sulatan Karkar, akwai Aru Salati Goma ga Annabi Rijau, akwai Anas bin Malik Ashilafiya, akwai Rabi Idako Dunari Malam Maduri, akwai Awal Sinya Dunari Malam Maduri, akwai Abdullahi Aliyu Koya Baramar Hukumar Miga, akwai Malam Sama'ila Sansani Karamar Hukumar Miga, akwai Dauda Usman Bulidawa Karamar Hukumar Miga, akwai Haruna Garba Gidan Kanya Karamar Hukumar Miga, akwai Sani Mai Gari Sansani Karamar Hukumar Miga, akwai Bala Magawa Sansani Karamar Hukumar Miga, da kuma dukkan ma'aikatan BOE. Fatan alkhairi a gare ku. Sunana Aminu Adamu Malam Maduri, nagode.
Assalamu alaikum BOA Hausa, da fatan kuna lafiya kuma yadda nake lafiya. Na gode Ubangiji Allah ya sa a zama lafiya, mun gode da labarai da taimakon da kuka yi mana. Allah shi biya ku. Sunana Muhammadu Mamici, Allah ya sa a zama lafiya. Na gode, ina gaida kowa da kowa da yan uwa da abokan arziki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi BOA Hausa.
ina muku gaisuwa da kuma karramawa bisa ga wato shirye-shiryen ku masu kayatarwa. Wato ni ban taba ga wani shirin ku da aka ce ba shi da amfani ko kuma bai amfani al'ummar kasar nan ba gabaki daya, saboda haka duka filayen ku duka shirye-shiryen ku sun burge ni. Ina muku gaisuwan karshen shekarar nan kuma ni mai suna Umar Barno daga Boso Local Government a jihar Niger State a Nigeria. Gaisuwan da nake da shi babba da zan yi, ina so in gaida da ƴan uwanmu wanda rashin tsaro ya rinsa da ƴan uwansu a wurare a jihohi daban-daban ko kuma a local government daban-daban a faɗin Nigeria din nan. Allah ya sa mu shiga sabon shekara da sabon salo. Ya Allah ka yayi mana wayannan damuwoyin mu duka dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mai sun mai magana Umar Barno daga Boso Local Government jihar Niger a Nigeria. Nagode.
To baba ka ji gaishe yau kuma labarin da ya zama zakara a cikin dumbin labaran da muka aiko da su ga labarin da ya zama zakara.
To ni ne Sani mai manja kasuwan Barikin Ladi jihar Plateau. Wani ba sakwace ne a lokacin da wato arewacin Najeriya ana wahalan garin rogo, ina sai ya tafi Lagos don aikin leburanci na kankare. To lokacin da suka yi su kuma da jiyan su can lokacin da ake aiki akan ba lebura gudu daya na gari da suga ana ba su. To shi kuma wanda ya ga can arewa Sokoto gari na dan garogo yana wahala, to shi ne zai ta hei dan ba shi mudu guda. To shi ne a ɗabi'an ma'aikatan duk lokacin da aka dan edi garin akan hada da garin suga ana mix ana dan ci. Shi da ya tashi ya gan shi a ka kawai sai ya ta dambaza da yawa yana dambaza yana ci. To yayin da aka zo karshe aka zo yin break, to shi ne sai ya jika sauran sai ya sha sai na cikin ya tsara kumbura ya kumbura. Shi ne sai ya jingina a ya jingina a jikin kula na wannan da suke aiki. To wanda ya kai shi sunan shi Buba. To yayin da ya ji cikin shi ya yi masa wani riyabu shi ne sai ya ce Buba sai ya ce awo mina na. Eh to wallahi abincin mutanen kudin gawa kabiri dai shi kai mun ga ciki. Ma'ana kabiri yana jujuwa mai a ciki sai ya ce kada mai ruwa. Sai ya sha ruwa sai ciki ya kara haurawa. Sai ya ce buba wanga fa garin fa badda ni shi kai. Shi ne sai ya ce kada mai ruwa ya ce la wallahi buba amai so shi ne kai sa hannu a baki ta amai.
To baba ka ji kai ya zaka yi.
A to ke dai ni irin wannan tambayoyi saboda kila ni yanda zan yi ba ke za ki ce gaji wani zaili dukkan dakile a bide dakile wada
ce da bari mu ba ba su sauraro su ba su yake hukunci
insha Allah.
To waka zalika yau ma lokaci ya kawo gaba sabili da haka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ci gaba da ba ku dama kamar yadda muka sanar domin kuma ku shigo wannan zaure da bakin ku idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa tana 24. To idan Allah ya nuna mana 31 ga wata shiri na ƙarshe kenan a bana. Idan Allah ya nuna mana shirin farko a watan gobe shi kuma shigashen sabon shekara za a yi da ikon Allah.
Shi ma na musamman ne.
Yawwa. To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin.
Baba ya kuma ke.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan